wannan nasarar da jami'an tsaron farin kaya suka samu a jihar Adamawa na mako zuwa ne yana jama'a ke kasa bacci sakamakon ayyuka masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa musamman a wannan lokaci da harkar noma ya sama kankama ba dai ga masu garkuwa da jama'a haka nan kuma rundunar tsaron farin kaya ta civil defense ta kuma samu nasarar cike barayin shanu da kuma wasu fatakin kwayoyi da yake manema labarai ƙarin hasken kan wannan nasarar da suka samu komandar rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adama Alhaji Nuruddin Abdullahi yake kuma samu nasarar ne tare da haɗin gwiwar sojoji inda yake za su ci gaba da baza koma su domin cakkar irin waɗannan ɓata gari da ke hana jama'a bacci a yanzu
cikin wannan dare muka samu labarin cewa akwai wasu waɗanda suka tara hanya a cikin dare muka gano waɗannan abubuwa da suke faruwa wani wuri da yake faruwa har muka je muka kai samani muka kamo wanda yake yana cikin wannan dumu-dumu a ciki shine ma leader din tunda a yanzu yana hannu kuma muna amfani da shi domin mu kamo sauran domin yanzu gwamnati ta taso gadan-gadan wannan hanyoyi da ake bi na a tare mutane a kwace musu kuɗi a kwace musu kaya a kwace musu dukiya ba hanya wace wadda yake ta kirki
shi ko wannan da aka kama na mako cikin waɗanda suka fada tarkon jami'an tsaron
to dama dai ɗaya ne wanda na tafi da shi daga Mabalwa shi kaɗai ne na sani to kuma tare na basu na gudu sai can cikin jeji suka same ni ban san inda nake ba ma lokacin
to ko me suke bukata ga sauran al'umma haila ya daga komandar na tsaron
saboda haka muna kira ga mutane wanda suke wannan abun su bari su kuma al'umma muna kira gare su su ba da jami'an tsaro haɗin kai domin duk abun da yake faruwa a kan su take karewa
bincike na nuna cewa yanzu haka matsalar yan fashi da makami da kuma garkuwa da jama'a na kunimin shafar ayyukan noma musamman a jihar Arewa maso gabashin Najeriya lamarin da yake hadakar kungiyoyin bunƙasa harkar noma da kuma ce maka ta ne ka tunkurowa wajen hada karfi da karfe da jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro ga manoma Alhaji Abubakar Sadiq Umar Daware da ke zama shugaban ta ne ka yace akwai ma matakan da suka dauka a yanzu
wallahi wannan matsalar da ta tashi ta tayar mana da hankali kwarai da gaske amma mun kira bita mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manoman mu cewa duk manoman mu su ba mu jami'an tsaro a goyon baya su ba su haɗin kai duk mutum ko da dan uwanka ne ko da makwabcinka ne in yana cikin wannan banza sana'a banza harka ka faɗa ma jami'an tsaro kuma wannan abun ya taimaka kwarai da gaske kwanaki an samu matsaloli amma yanzu da nake maka manoma kowa yana zuwa gonarsa hankali kwance saboda jami'an tsaro sun mai da hankali a takile wannan matsalar
shi kuma akwai kuma sabbin rukuni shi ne kama na mutanen gore a cikin da ba san zuwa da suke ba da bayanai mun kan shafi taimaka a wurin tare
wannan gaskiya akwai shi amma ba abu bane wanda za mu bayyana muku ko yan jarida amma tsakaninmu da jami'an tsaro akwai kyakkyawar fahimta wanda kuma yana bada result mai kyau amma ina tabbatar maka duk shirye-shiryen da muka dauka saboda dakile wannan abu an dauka kuma yana bada muhimmanci sosai
kuma da menene dai fata dai ko shine Allah ka kashin wannan matsala da ke hana jama'a baccin Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.